الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 5 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah wannan 5 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 20 ga watan 11 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amali illa kunna 'alaykum shuhudan iz tufiuna fihi wai dangane da ma'anar ita wannan aya to ita wannan aya tana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk abinda bawa yake ciki ya tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin sa kuma yana sanar da shi kuma yana da kudura a kan shi shine yace wa ma takunu fi sha'ani ba za ku taba kasancewa cikin wani lamari daga cikin al'amura shine yace wa ma tatlu min qur'ani da abinda kuke karantawa na al-qur'ani shine Ubangiji ta'ala yace illa yake cewa illa kunna alaikum shuhudan iz tufiuna fihi faci muna halarci akan lokacin da wato kuke kutsawa a cikin sa lokacin da kuke kwararwa kenan da wanda yake cikin aiki na alkhairi da wanda yake cikin aiki na asha gabaɗaya Ubangiji subhanahu wataala yana sanar da kowa kuma yana ganin kowa yana da iko kuma akan kowa saboda dan haka ai bayan ayar sai yake cewa babu wani abu wanda yake gwalgwadan jinkiya shi a sama ko kasa wanda yake fakuwa ga Ubangiji subhanahu wataala wa ma ya azumu min mithqali zarratin fis samawati wala fil ardi wala asgaru min zalika illa fi kitabin mubin ko abin da yafi jinkiya shi kankanta to face yana tabbace a cikin littafi ma'abucin bayani shine wato Allahul Mahfuz dan haka dai wannan yana nuna fadi ilimi na Allah subhanahu wataala kamar yadda yake fada a cikin suratul an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ra'ibin wa la yabisin illa fi kitabin mubin shine yace wa indahu mafatihul ghaibi wato makullan gaibu wato abun Allah suke ma'ana shi kadai yake da sanin shi ne yace la ya'lamu ha illa hu ba wanda ya san su in ban da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana menene mafatihul ghaib aya wanda take karshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimul khabir maza allah yace wannan abinda allah ya ambata a cikin wannan aya wato sune ake kira mafatihul ghaib abu na farko sanin wato shine kasancewar alkiyama a yaushe ne za ta tabbata wannan ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi babu wani makusaci ga fadar Allah mala'ika daga cikin mala'iku ko wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni wanda ya san ainihin wani lokaci ne kiyama za ta tabbata kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha kul innama ilmuha inda Allah walakinna aktsara an-nas la ya'lam haka yace yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha haka yace yas'aluka an-nasu anis sa'a kul innama ilmuha inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba haka kuma ya koma fada ilayhi yuraddu ilmu as-sa'a haka kuma cin yace inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a dan haka shine abu na farko sanin al-qiyama a wani lokaci ne za ta tabbata wannan ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi sai dai ya bayyana ma manzansa a wani yini ne daga cikin kwanukan sati kiyama za ta tabbata shine ranar Juma'a kamar yadda hadisi yake cikin sahih Muslim maza Allah yake cewa wala taqumu sa'atu illa fi yawmil Juma'a au kama kala kiyama ba za ta tabbata ba maza Allah yace face sai a ranar Juma'a sai yace wa yunazzilul ghaiz kuma shike saukar da ruwa sanin girgije yayi ruwa ko ba zai ba wannan ilimi ne wanda yake banta ga Allah subhanahu wataala so nawa masu hashashin yanayi suke cewa yau a gari kaza za a yi ruwa kaman da bakin ƙuriya amma sai ya zamanto ko girgijen bai zo ba ma yi ruwan mutu ba saboda al'amari ne wanda ke hannun Allah su sun yi hashashi ne akan auna gudun iska da sauransu to amma abu ne wanda a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa sai Allah ya canza musu lissafi gaba daya kawai illa abin da za su faɗa muna kyautata zaton akwai girgije wanda zai yi ruwa muna kyautata zaton zai yi ruwa amma hakikance cewa girgije kaza zai yi ruwa ko ba zai yi ba wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala sanan sai ya ce wa ya'lamu ma fil arham shike da sanin abin da ke cikin mahaifa da ɗaya ne ko biyu namiji ne ko mace to wannan sani ne wanda yake banta ga Allah shi kuma wannan kafin kenan Allah ya sawwara halittar da a cikin mahaifa domin halittar da yana kasancewa ran da ciki ya kwashi kwana 120 a ran nan Allah yake daidaita halittar da a cikin mahaifa to amma kafin wannan lokaci babu wanda yake da sanin cewa da ɗaya ne ko biyu ne namiji ne ko mace ne amma bayan Allah ya daidaita halitta a cikin mahaifa ba mamaki in an sanya na'ura kamar yadda ake eko a gano cewa ɗaya ne ko biyu ne namiji ne ko mace ce wannan bayan kwana 120 yana iya kasancewa ilimi ne wanda Allah ya arama wasu daga cikin bayin shi amma kafin haka ba wanda ya sani da aka yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tajidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar shine yace wa ya'lamu ma fil arham sai yace wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wata rai wanda ta san menene za ta aikata gobe me ake nihi da gadan ma'ana nan gaba daidai da sai wanda daya abinda zai zo nan gaba ba wanda ya san abinda zai wakana in banda Allah sannan sai yace wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wata babu wata rai wanda ta san a wace kasa ne za ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu dan haka waɗannan su ne ake kira wato mafatihul ghaib shine yace la ya'lamu ha illa huwa sai yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shine ubangijin da ke sanada duk abin da ke cikin sarari da duk abin da yake cikin teku duk abin da yake doran ƙasa na halittu Ubangiji Ta'ala ya kiwaye da sanansa. Haka duk halittun da suke cikin teku Ubangiji Ta'ala yana sanar da su. Sai ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ganyar itaciya ba ta taɓa faɗowa ta yi ƙasa face Allah yana da sanin faɗuwarta. Shi ne ya ce wala habbatin fi zulumatil ardh, haka nan wata ƙwaya ba ta taɓa faɗuwa a cikin duhun ƙasa face Ubangiji Ta'ala yana sane da faɗuwarta. Sai ya ce wala raqibin wala yabis, ya ce ba ɗanya ba ko busassa, illa fi kitabin mubin, face faɗuwar wannan ganyen itaciya ko wannan ƙwaya yana tabbaci a cikin littafi ma'abucin bayani. Duk yawan itacen da suke doran ƙasa babu wani ganyen icce da ya isa ya faɗo face Allah yana sane da faɗuwar shi. Wannan duka yana nuna mana sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa, ya kewaye komai, ya san kowa, ya san komai, yana ganin kowa da komai, kuma yana da iko akan kowa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu da jihadi wa siyar, wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi. Kuma mun tsaya ƙarshen wato babi na 143, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fadula ta mutumin da wani ya musulunta a hannunsa, ma'ana irin girman lada wanda bawa ke samu abun Ubangijinsa in har ya kasance shi ne sababin musuluntar wani. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar yakin Khaibar. Bayani ya gabata, yakin Khaibar ya wakana a shekara ta 7 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kaima Yahudawa 'yan share wuri zauna a birnin Khaibar. Manzon Allah ya kai musu farmaki na yaki a sababin warware alƙawarin da ke tsakanin shi da su. Manzon Allah ya faɗa a wannan rana, yake cewa da ubiyannan rayata gadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasula wa yuhibbuhullahu wa rasulu. Manzon Allah yake cewa wallahi lalle ne gobe zan bayar da tutar yaki ga wani mutum wanda Allah zai ba mu galaba a hannunsa, kuma mutum ne wanda ke kaunar Allah yana kaunar manzansa, kuma Allah da manzansa suna kaunarsa shi mutuma. Wanda fadula uku wannan mutum ya tara, abu na farko Allah zai ba mu'minai galaba a hannun shi, shi zai jagoranci yaki kuma Allah zai ba su nasara. Wanda wannan yana nuna mana gaskiyar annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin a gwabza yakin ne fa manzon Allah yake ba da labarin su mu'minai su suke da galaba, tunda cha yaftahullahu ala yadayhi, Allah zai ba mu galaba a hannun shi. Saboda duk abin da zai zo gaba wa gaibu ne, sanin gaibu ko sai ta hanyar wahayi, wahayi ko manzanni Allah kadai yake ma da annabawansa. Sannan ya ce yuhibbullaha wa rasula, mutum ne wanda ke kaunar Allah yana kaunar manzansa, kuma wa yuhibbuhullahu wa rasulu, kuma Allah da manzansa wato suna kaunarsa. Babu abin da ya wuce a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kaunaci bawansa, domin duk wanda Allah ya kaunace shi wannan kakar shi ta yanke saka. Duk wani abu da yake buri a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira zai cimma burinsa. Kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da kaunar manzansa shi ne yi musu da'a sau da kafa, kamar yadda Allah ya faɗa kuli in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. In har ka kaunaci Ubangijinka to Ubangiji Ta'ala zai kaunace ka. Kaunar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tsara dokokinsa, kaunar manzansa shine yi masa da'a bin shi sau da kafa akan abin da yazo da shi shine sai yace fa batan nasu lailatahum ayyuhum yu'ta jama'a sai suka kwana tsawon daren su kowa yana ta tunani wai a cikin su wane ne za a kiraya a damka masa wannan tuta da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kwana ba su yi bacci ba saboda tsantsar kwadai game da aiki na alkhairi kaddara cewa yau kai ne aka ce gobe da safe ka zo ma'aikata kaza za a baka wata lamba ta yabo ko za a dauke ka a matsayin aiki maganar barci da mun bata taso ba to haka da suka ji wannan fada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kwana tsawon dare suna ta tunani wai wane ne a cikin su za a kiraya a damka masa wannan tuta fagadau kulluhum yarjuhu gaba ɗayan su sai suka yi sammako gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa daga cikin su yana kwadayin a kiraye shi a damka masa wannan tuta lafazin fagadau an ciro shi ne daga algudu algudu shine wato jijjihi kenan mutum ya fita tunda farar safiya gaba ɗayan su suka yi jijjihi suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuhu kowanne daga cikin su wato yana kwadayin a kiraye shi a damka masa wannan tuta faqala kwaram sai suka ji manzon Allah ya faɗa ya ce aina ali ina ali ibn abi talib faqila sai aka ce masa yashtaki ainihi ali ai yana can bashi da lafiya ma'ana ciwon ido yake yashtaki ainihi ma'ana yana ciwon idanu lafazin yashtaki an ciro shi daga ashikaya ashikaya shine kuka na rashin lafiya kenan ma'ana yashtaki ainihi ma'ana yana ciwon ido a takeice kenan manzo Allah yace ku je ku zo da shi aka je aka yi ma Ali jagora aka zo da shi fa basaka fi ainihi manzo Allah yayi tufi a idanu na Ali wada alahu manzo Allah ya masa addu'a ainihin addu'ar bata zo ba ya dai masa addu'a kenan anan duk addu'ar da ka san wanda ake ma marar lafiya wanda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita zaka yi wanda yana daga cikin addu'o'in da ya karantar da mu azhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama ko kuma a takaicen takaicewa kace allahumma shfihi allahumma shfihi allahumma shfihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sa'id ibn abi waqas lokacin da bashi da lafiya manzo Allah ya ce allahumma shfi sa'ada allahumma shfi sa'ada ya Allah ka warkar da sa'ada shine yace fada'a wa da'alahu manzo Allah ya masa addu'a an gane ku wannan wa'azin turmi ne na cewa wai manzo Allah ya tofa masa faka shafuna an ka giqa'aka fa basaruka al-yawma hadid wai ya tofa masa wannan addu'a wanda ita ayar tana bayani ne game da abinda zai wakana ga mai musan alkiyama a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai fada ga duk wanda yake musan alkiyama fa kashafuna an ka giba aka a yau fa wato mun yayi duk wata kwakwanya wadda ta rufe idanka wadda ta sa kake musan alkiyama fa basaruka al-yawma hadid ganinka a yau mai zartuwa ne duk abinda kake musu zaka ganshi a gaban idanka shine sai yace fa bara'a ka allam yakun bihi waja take yanki aliyu ya warki ya samu lafiya tamkar bai taba wata rashin lafiya bai taba ciwon ido ba wanda wannan wata mu'jiza ce mai zaman kanta wanda Allah ya karfafi manzansa domin tabbatar mana da cewa jakada ni na Allah ya turo shi zuwa gare ni take yanki masa addu'a kuma idan ya warki kamar bai taba ciwo ba fa'a'ahu manzon Allah sai ya damka masa wannan tuta fa kana manzon Aliyu sai ya ce uqatiluhum hatta yakunu mithlana yace ya rasulullahi kana nihi ne cewa na yake su har sai sun zaman tutar tamkar mu ma'ana sai sun musulunta fa kada sai manzo Allah yace masa umfuz ala rislik yace ya kai ali tafi a hankalinka ma'ana ka tafi a sannu yahudawa masharrantan bayi ne kar kai garaje hatta tanzila bi sahatihim wato sai an kai lokacin da ka sauka tsake-tsakin garin su lafazin saha shine balbali me ake nihi da balbali anan tsake-tsakin garin su ka san duk gari in ka zo akwai wuri da ake kebance shi saboda taro da maslaha ta jama'a shine kamar yanda ake cewa babban sarari kenan shine manzo Allah yace sai ka sauka tsake-tsakin garin su ummatu uhum ila al-islam sannan ka kira Yesu zuwa musulunci farkon abin da zakai wanda wannan yana nuna mana ba a fada kafirai da yaki musamman kafiran da kira bai cin musu ba sai an kira Yesu zuwa kalimatu shahada sannan sai yace wa akhbirhum bima yajibu alaihim sannan ka ba su labari game da abin da yayi wajaba a kansu in har sun karbi wannan musulunci maza Allah sai yace fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na la ayya hadiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am maza Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na lalle da Allah zai shiryar da mutum daya bika a sababinka khairun laka shi yafi maka alkhairi min an yakuna laka humrun na'am wato game da ka samu garke wanda yake na jajayen raƙuma a ce kana da garke na jajayen raƙuma musuluntar mutum din yafi su abun Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun yi bayani a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya mana misali da garke na jajayen raƙuma domin wannan shine zababbiyar dukiya mai kima mai daraja a gunsu a wancan lokaci an gane ko babu duki yadda ta wuce wato jajayen raƙuma a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata domin ya nuna mana fadla ta mutumin da wani ya musulunta a hannunsa kenan duk yanda za a yi mutum ya yi kokari ya ceto jama'a ka ringa kokari kana kwadaitar da wanda ba musulmi ba game da musulunci wanda din ya musulunta a sababinka to wannan shine irin ladanka abun Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi babu na gaba qala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu al-usara fi salasil qala haddathana muhammad ibn bashar huwa al-ma'ruf bi bundar قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-usara wato ribatattun bayi ko kace fursuna waɗanda aka damka a fagen daga to akan sanya su fi salasil wato a cikin sarƙoƙi shine mari ko kuma kace fis salasil wato a cikin kenan kukumi ma'ana kenan akan saka sarka a wuyan su a daure su idan aka cimki abokan gaba a fagen fama lafazin al-usara jami'i ne na asir kace usara ko kace asra kamar yanda can Allah yake faɗa ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum al-aya shine yace al-usara fi salasil ma'ana su ribatattun bayi wadanda aka damka a fagen fama to sukan kasance ma'ana akan sanya su cikin sarƙoƙi a daure su. Shine kenan akan daure hannuwa zuwa wuya, shine kenan a sanya musu hukumi a daure su. Saboda ba a ma abokin gaba sassauci a wajen daure, saboda in ya riga ya kurce to ta'adin da zai yi Allah kadai ya san shi. Dan haka Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul kitab, ko mu ce suratul muhammad, fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzara ashhadu chaayi fashuddul wasaq. Ubangiji ta'ala yace ku tsananta daure, kenan ku daure su da kyau. Shi ne anan malam ya zo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiballahu min qawmi, wato Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi mamaki game da wasu jama'a, yadkhuluna aljannata fi salasin, waɗanda za su shiga aljanna wato a cikin sarƙoƙi. Allah yana mamaki irin waɗannan mutane. Mamaki sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin Al-Qur'ani, haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa da wannan sifa, kamar yadda can ya faɗa cikin suratul Ra'd, wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum, wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum. Wannan aya tana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta mamaki, wanda kasancewar ka'ida game da duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa, ko manzonsa ya tabbatar masa, to shine wato a tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar ma kansa, ba tare da kamanta shi da bayinsa, ba tare da kwatanta wannan sifa, ba tare da nuna kaifiyarta, kuma ba tare da yi mata wani tawili ko kuma wohintar da ita. Sai dai mu san da cewa ko da mun yi tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa, to wajen hakikanin sifar an sha bambam, kamar yadda ya faɗa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Don haka mu'awwila sai su ringa tawilin irin wannan sifa, su ringa cewa ai abinda ake nufi shine yarda, ma'ana Allah ya yarda da wasu jama'a. Wannan sarrafa lafazi ne daga zahirin shi zuwa bashi wata ma'ana ba tare da wani dalili ba. Don haka yadda lafazin ya zo haka za ka zartar da shi, amma sanin hakikanin wannan sifa sai ka maida ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ka'ida ce magabatan kwarai suke cewa amir ruha kama ja'at bila kai, ma'ana abubuwan da suka zo na sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ku tabbatar masa ba tare da nuna kaifiya ba, kamar yadda lokacin da aka ma al-Imam Malik tambaya game da sifa daga cikin sifofin Ubangiji shine al-istiwa, daukaka akan al-arshin sa. Al-Imam Malik yake bada amsar cewa al-istiwa ma'lum, daukakar Allah akan al-arshin sa abu ne sananne, sai yace wal kayf majhul, yadda ya daukaka akan al-arshin yace abu ne wanda ba a san shi ba. Wal imanu bihi wajib, yin imani game da daukakar Allah akan al-arshi wannan dole ne, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Sai yace was'alu anhu bid'a, tambaya game da kaifiyar yanda ya daukaka wannan kuma bid'a ne, domin shi bai ce ba ga yanda ya daukaka kuma manzon shi bai faɗa ba. Don haka duk wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji ka tabbatar masa sanin kaifiya, wannan kuma sai shi. Shine yace ajiballahu min qawmi, Allah yayi mamaki game da wasu jama'a, yadkhuluna aljannata fi salasin, za su shiga aljanna a cikin sarƙoƙi. Kasancewar wannan a hakikanin shi, wato kamar yadda malamai suka faɗa, wannan babu wani dalili wanda yake hana a ɗauke shi akan hakikanin shi, za su shiga aljanna a cikin sarƙoƙi. Wanda kasancewar ya zo a sababin saukar aya wadda take cikin suratul Ali Imran, fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية وتمزع الله صلى الله عليه وسلم yake fada yake cewa khairun nasi lin nasi ya atuna bihim fis salasil fi anaqihim hatta yadkhulu al-islam manzon Allah yace fiyayyin jama'a lin nasi ga mutane ma'ana fiyayyin jama'a waɗanda suka fi amfanar da jama'a manzon Allah yace su ne waɗanda za su zo da jama'a da mutane wato a cikin sarƙoƙi a wuyansu wato har sai sun shigar da su zuwa musulunci kaga dai farko su waɗannan jama'a a cikin sarƙa aka zo da su an daure wuya to kasancewar lokacin da suka fahimci musulunci suka ji dadin shi take yanki suka shiga cikin musulunci kuma wannan musulunci ya zame musu shine sababin shiga aljanna wanda farko dai menene sababin shiga aljannar tasu kenan wannan zawwa da aka yi da su a daure sarka a wuya suka shiga cikin musulunci wanda kuma a ƙarshe Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya shigar da su aljanna kamar yadda akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wato yake cewa ra'aitu nasan min ummati yusaquna ila aljannati fi salasil kurha yake cewa naga wasu mutane daga cikin al'ummata wanda ana kora su zuwa gidan aljanna wato a cikin sarƙoƙi kurhan wato halin suna ki sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi manhum su wane ne kada sai manzon Allah ya ce qaumun min al-ajami ya ce wasu mutane ne waɗanda ba larabawa ba idan aka ce al-ajam duk wanda yake ba balarabe ba sai ya ce yusibihimul muhajirun yace muhajirun sahabbaina yace su ne za su ribato su a fagen kwama fa yudkhiluna hum fil islam mukrahina za su shigar da su cikin musulunci ala tilas kenan ba sa so an cauko su a fagen daga amma wannan ya zame musu sababin shiga musulunci kuma a ƙarshe su ka dace da aljanna to shine anan manzon Allah yake cewa irin waɗannan jama'a Allah ya yi mamaki game da su da tarfi da yaji ne fa ana janka zuwa alkhairi zuwa aiki na alkhairi a farko kenan an cauko su an daure su a cikin sarka an zo da su suka ga karantarwar musulunci ita ce karantarwa suka tabbatar da musulunci shine addini na gaskiya suka rungumi wannan musulunci kuma ya zame musu shiga aljanna to shine anan kenan tamkar an janyo su a cikin sarkoki kenan da karfi da yaji ana famar shigar da su aljanna dan haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa nahnu khairun nas yake cewa nahnu khairun nas lin nas nasuquhum bis salasil ila al-iman yake cewa mu ne fiyayyun mutane ga mutane ma'ana muka fi kowa amfanar da jama'a domin a cikin sarka muke jan mutane muna kora su zuwa musulunci ma'ana muna famar shigar da su aljanna to dan haka so da yawa abinda mutum yake ki yake kyama kuma wannan shine ya fiye masa alkhairi so da yawa wani abu da kake so kake kauna sai ya zamanto kuma ba alkhairi bane ga gare ka kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada yake cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu kaga su waɗannan jama'a suna kin musulunci suna kyamar sa amma aka kawo su da ƙarfi da suka fahimci wannan musulunci shine addini suka rungume shi kuma a ƙarshe makomar su aljanna to shine anan wato malamin yazo da wannan hadisi manzon Allah yake cewa ajiballahu min qaumin Allah yayi mamaki game da wasu jama'a yadkhuluna aljannata waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama yake cewa yadkhuluna aljannata fi salasil wato za su shiga aljanna a cikin sarkoki wai ba a ranar kiyama bane za a zo da su a cikin sarka a ce dole sai an shigar da su aljanna kamar yadda wasu suke fakewa da waɗannan wannan hadisi cewa ai wato akwai daga cikin waliyansu wanda wai in an ce musu ga aljanna wai su ce wai me za su yi da ita, wai he da karfin tsiya wai za a kama su wai a sa su aljanna. Shi ne ai wani daga cikinsu yake cewa in ban da ma suwane suna aljanna, ya ce mu me za mu yi da ita, cewa mu tun daren jiya ya ce mu ce da aljanna. Kai ne kake wahala, wai kana dungura goshinka kasa, kana azumi, kana wani menene, wai su ibadar da suke suna wai ba dan aljanna ba kuma ba dan tsoron azabar Allah ba suke, su wai kawai ibada suna yin ta ne kawai dan tsabar so da kauna tsakaninsu da Ubangijinsu. To duk wanda ya bauta ma Allah ba dan kwaɗayin aljanna ba kuma ba dan tsoron wuta ba, wallahi tallahi ko shekara dubu yana ibada, Allah ba zai karbi ibadar shi daidai da kyautawar ido. Saboda ita ibada tana da gimshiki uku, rukuni uku. Gimshiki na farko shine ka bauta ma Allah dan cikar so da kauna a matsayin shine Ubangijinka, ka fifita san Allah akan duk wani abu da kake so. Dalilin da yake tabbatar da haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, shine yake cewa yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah, wato mushrikai suna kaunar gumakansu ka hubbillah yadda suke kaunar Allah, sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah, wadanda suka yi imani da Ubangijinsu sune suka fi kauna ga Ubangiji subhanahu wataala. Wannan kenan gimshiki na farko, sai ka fifita san Allah akan duk wani abin da kake so. Gimshiki na biyu, ka bauta ma Allah dan kwaɗayin rahmarsa. An gane ko? Duk ibadar da zaka yi ka yi ta ka gina ta akan kana kwaɗayin aljanna ta zamanto makomarka. Gimshiki na uku shine ka bauta ma Allah akan kana tsoron ukubarsa. Dalilin da yake tabbatar da waɗannan gimshikai guda biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul A'raf, shine yace wad'uhu khawfan wa tama'a, ku roki Ubangijinku ko ka ce ku bauta ma Ubangijinku khawfan, halin kuna masu tsoron azabarsa, wa tama'a kuma kuna kwaɗayin rahamarsa. Kuma haka Allah ya koma fada a cikin suratul Isra, ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahzura ash-shahid wa yarjuna rahmatahu suna kaunar jinkan Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhafuna 'adhaba kuma suna tsoron azabarsa. Haka in ka gangaro cikin suratul Isra, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una bil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa yad'unana suna bauta mana su waɗannan annabawa da aka ambata ragaban wato dan kwaɗayin rahamar mu wa rahaba kuma dan tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in. Haka a cikin suratu Sajida, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mahalli na karshe cikin suratul Zumar, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab. Imma ka dau sura ta farko daga cikin surorin al-qur'ani zaka fahimci haka suratul fatiha da kace alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin, sai kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu, wanda yabo alama ce wanda take nuna so da kauna ga shi wanda kake yabo, da kace arrahmanir rahim, Ubangiji mai gamammiyar rahama a nan duniya me ke bantacciyar rahama a ranar kiyama. Duk wanda ya siffanta da rahama dole a kaunaci rahamarsa. Sai ka ce Maliki Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, wanda wuka da nama a hannun shi suke a ranar kiyama. Duk wanda aka ce komai a hannun shi yake dole ka tsorace shi. Sai ka ce to iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma. Kenan wannan ibada da muke muna gina ta akan wannan ginshikai uku. Ginshiki na farko kamalul hubbi lil ma'budi, kenan shine abin da ya kunshe shi alhamdulillahi rabbil alamin. Sannan ginshiki na biyu kamalur raja'i minal ma'bud, kenan shi ko abin da ya kunshi wannan arrahmanur rahim. Sannan ginshiki na uku kamalul khawfi minal ma'bud, shi kuma abin da ya kunshe shi kenan maliki yawmiddin. To dan haka maganar cewa wai wasu ne daga cikin waliyai za a zo da su wai a ranar kiyama a ce ga aljanna, wai su ce ba sa so, wai sai an kama su da karfi da yaji a cikin da karfi tsiya a sa su cikin sarka, sannan wai a ja su a kai su aljanna. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi anan su ne waɗanda aka ribato a fagen fama, an daure su a cikin sarka, an zo da su sun fahimci musulunci shine addini na gaskiya, suka rungumi musuluncin, kuma a ƙarshe makomarsu ta kasance aljanna. Shine yace irin wannan mutane Allah yana mamakin su, mamaki wanda ya dace da girman sa. Babu fadli man aslama min ahlil kitabain. Qala haddathana Ali ibn Abdullah wa ibn al-Madini قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن أنه قال سمعت الشعبي هو عامر بن شراهيل يقول حدثني أبو بردة هو بن أبي موسى الأشعري أنه سمع أباه هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصب لسيده. ثم قال الشعبي: وأعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون من هذا إلى المدينة. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadula ta mutumin da ya musulunta daga cikin kenan mazawwa littafi ba yahudi ko dan musham, cewa yana da wata fadula abun Allah subhanahu wa ta'ala idan ya musulunta. An gane ko duriya kenan akan wani daga cikin musulmi. Shine yace babu fadli man aslama min ahli alkitabi, min ahli kitabaini, yace babe ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta wanda ya musulunta daga cikin ma'abuta, wato littattafan nan guda biyu kenan, yahudawa da ɗan musham. Su yahudawa sune ma'abuta littafin at-taura, ɗan mushan sune ma'abuta littafin inji wadda Allah ya saukar ma annabi Isa alaihi salam. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Abu Burda ɗan Abu Musa al-Ash'ari, cewa ya ji mahaifinsa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salafatun yu'tauna ajrahum marratayn, nau'i uku daga cikin mutane manzo Allah yace akan ba su ladan su linki biyu. An gane ko? Allah ya kallinka musu lada. Farko sai yace ar-rajulu takunu lahu al-amatu, mutumin da ke da baiwa, fayu allimuha, wato ya karantar da baiwar. An gane ko? Ya ilmantar da ita ilimi na addini. fayuhsinu ta'limaha, kuma yake kyautata karantar da ita. Sana abu na biyu, wayu addibuha, kuma yake ladabtar da ita. Fayuhsinu ta'dibaha, yake kyautata ladabtar da ita. An gane ko? Yake karantar da ita kenan ladabba na musulunci. Duk wani abin da ya dace ayi, yake kokarin kwatanta mata abin da bai dace ba, kuma yake kokarin nisanta ta ladabto akan haka. Abu na uku, manzo Allah yace fa ya tazawwaju ha, kuma ya aure ta. An gane ko? Fa ya tazawwaju ha kenan ya yantar da ita, ya aure ta. Saboda daman in baiwar ka ce maganar ka aura, sai ka yantar da ita. In dama a matsayin baiwa take, dama halakin ka ce baiwar ka ce. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yantar da Safiya, sannan manzon Allah ya aure ta, ya maida yantar wanda yi shine matsayin sadakinta. Shine yace fa ya tazawwajuha, sannan kuma ya auri wannan baiwa ta shi, ma'ana ya yantar da ita, ya aure ta. Manzon Allah yace falahu ajran, wannan mutumin yana da lada linki biyu a gun Allah subhanahu wataala. To sai dai samu wannan lada gare shi, dole sai ya cika wannan sharuɗa uku. Sharaɗi na farko, ya ilmantar da ita ilimi na addini. Sharaɗi na biyu, ya yi ƙoƙarin ladabtar da ita ladabba na addini. Don mu gane ilimi daban, ladabi daban, abubuwa ne biyu amma suke wanda suke tafe da juna. Saboda shi ilimi ba ya da amfani sai in an ladabtu da ladabba waɗanda suke na musulunci. Wanda shi ladabtuwa da ladabi na musulunci ya fi komai kyawu ga ɗan adam. Rigar da aka sake ta da zinare da gwalagwalai ba ta kai kyan mutum wanda yake da ladabi. Kamar yadda wani malam yake cewa, ma hullatun nusijat bidurri wa zahabi illa wa ahsanu min halmar'u bil adabi. Rigar da aka kawatar da ita da zinare da diamond, ya ce ba ta kai ba kyawun mutumin da yake da ladabi. To shine yace wa yu'addibuha, ya ladabtar da ita. Fa yuhsinu ta'dibaha, sharadi na biyu kenan, ya kyautata ladabtar da ita. Sannan sharadi na uku, manzo Allah yace wa yatazawwajuha, kuma ya aure ta. Kaga kenan, ko da biyun sun cika, in dai na uku bai zo ba, to ba zai samu wannan ladadin ki biyu. Manzo Allah yace falahu ajrani, wannan mutumin yana da ladadin ki biyu. Sannan na biyun, manzon Allah ya ce wa mu'minu ahlul kitabi, wato da mu'mini na mazawwa littafi su ne Yahudawa da ƴan mushan, kamar yadda lakabi ne Allah ya musu. Alladhi kana mu'minan, wanda ya kasance mai imani da annabin da Allah ya turo musu kenan kafin wannan manzo. Sai ya ce kuma amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajran, shi ma wannan yana da wato ladalin ki biyu, kamar yadda Allah ya bayyana mana tun a cikin suratul qasas, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Kuma aka can ya faɗa, ya ayyuhallazina amanu, yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Al-aya. To shine anan yace thumma amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sannan yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Falahu ajran, wato shi ma yana da ladalin ki biyu, yana da lada wato linki biyu. Shine can Allah ya ce wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimina. Lalle mu daman kafin wannan manzo da Allah ya turo, wato masu meka wuya da shi da bi ne zuwa gare shi, mun yi imani da manzon da Allah ya turo mana. Shine sai Allah ya ce ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. To anan akwai iskali, tare da cewa abu ne sananne, duk wani annabi da duk wani manzo da Allah ya turo, kafin Allah ya turo shi sai da Allah ya dau alƙawali a kansa, cewa in har zamaninsa ya tarar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole yi imani da shi ya zama dan rakiya, wanda alkawali ne dama Allah ya karba duk wani annabi da duk wani manzo shi da mabiyansa in zamanin su ya tarar da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dole su zama yan rakiya, kamar yadda Allah ya faɗa a can cikin suratu Ali Imran, wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. To dama alƙawari ne Allah ya dauka, to ta yaya za a ce an bashi ladanin kibiyu wanda daman tun farko imanin shi ba zai tabbata ba sai in yayi imani da wannan manzo? Malamai suka ce a kasancewar anan yayi imani da cewa duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofi kamar yadda wannan manzo nashi ya karantar da shi, to ya san da cewa annabin Allah ne, wanda daman annabawan Allah da manzanni suna da sifofi wanda Allah ya bayyana ya siffanta su da su. Kayi imani da cewa duk wanda yazo yana da sifa kaza, yana da sifa kaza, yana da sifa kaza, manzo ne. To kuma sai ga ainihin shi al-musufkin yazo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan dan haka tuncan daman yayi imani da cewa duk wanda yayi siffanta da sifa kaza da sifa kaza da sifa kaza kenan annabi ne. To kuma sai ga wanda ya siffanta da wannan sifofin kuma sai ya ƙara gaskatawa yayi imani da shi. Dan haka Allah yake dinka musu lada, wato linki imani da wancan manzo kuma sannan imani da shi cikamakin manzanni. Ko kuma ya kasance akwai ihtimalin cewa yayi imani da wannan ƙarshen manzanni bai ta da karan hanci ya juya baya kamar yadda wasu suka kafirce masa, don haka Ubangiji ta'ala ya linka masa wato lada linki biyu, shine ya ce wa mu'minu ahlil kitabi, wato da mumini na mazawwa da tafi allazi kana mu'minan, wanda ya kasance wato mai imani da manzon da Allah ya turo, kamar yadda kaga Yahudawa su sun yi imani da annabi Musa, to mu'minan su sun yi imani da annabi Musa, sun yi imani da annabi Isa, amma waɗanda suke kafiran su sun yi imani da annabi Musa amma sun kafirce ma annabi Isa. To haka in ka dauka su ƴan mushan sun yi imani da annabi Musa, sun yi imani da annabi Isa, to duk wanda ya kasance da wannan kenan ya sannan yayi imani da ƙarshen manzanni, to shine Allah subhanahu wataala zai dinka masa lada biyu. Amma matukar bai yi imani da cikamakin manzanni, imanin da yayi da annabi Isa ko imanin da yayi da annabi Musa ba zai amfane shi abun Allah subhanahu wataala. Makomar shi kuma wutacce, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu, duk wanda ya kafirce ma manzon Allah daga cikin waɗannan jama'u to wuta ita ce ba alƙawarinsa, kamar yadda manzon Allah yake faɗa wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzon Allah yake cewa rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, babu daidai da mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji labarin Allah ya turo ni a matsayin manzo, ba Yahude ko ba Nasare, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da ni. Manzon Allah ya ce face sai ya kasance dan wuta ne. Kenan sharadin imanin da yayi da waɗancan manzanni ya amfane shi sai ya yi imani da cikamakin manzanni. Sannan sai yace na uku wala abdul ladhi yuaddi haqqallahi wa yansahu li sayyidihi, manzo Allah yace da bawon da ke bayar da haƙƙin ubangijinsa kuma yana tsantsanta nasiha ga mai gidan shi. Nasiha ga mai gida wato shine mutum bawa yayi kokari ya ringa tattala masa dukiyarsa kuma ya ringa kyautata masa yana masa da'a. To duk bawon da ya kasance yana nasiha ga mai gidan shi shine yana kiyaye dukiyar shi, sannan yana masa da'a, to wannan shi ma yana da lada hankalinki biyu. Amma sharadi na farko sai ya bayar da haƙƙin Allah, shine yace wal abdul ladhi yuaddi haqqallahi, da bawon da ke bayar da haƙƙin ubangijinsa kenan haƙƙin Allah abinda yake muhimmi abinda ya hane mu hannu sannan sai ya ce wayan sahuli sayyidihi kuma yana tsantsanta nasiha ga mai gidan shi kenan nasiha ga mai gida kiyaye dukiyarsa tare da yi masa da'a thumma qala ash-sha'bi wato al-imamu ash-sha'bi shine Amir ibn Sharahil Allah ya ji kansa sai ya ce wa a dai tuka habi gairi shay'in yake fada ga Salih ibn Hay almajiransa yace na baka wannan fa'ida bi gairi shay'in ba tare da kawa hala ba ba tare da komai ba ba yana nihi ba wai ba tare da ka dau wani abu ka ban a'a ba tare da kawa hala ba yace wa kad kanar rajulu yace mutun ya kasance a cikin mu yace yarhalu fi ahwana min hadha ila almadina tun daga nan mutun zai tashi ya haura komai yayi bulaguro ya je Madina domin neman wata fa'ida sama da bulaguro na wata guda magabatan gurai suke saboda hadisi daya mutun ya je to shine yana jinjina masa dan ya rike abin da muhimmanci yace wa kada a'a dai yake cewa wa a'a dai tuka hana baka wannan fa'ida bigere shay'in ba tare da wani abu wanda yake na wahala ba shine sai yace wa kada kanar rajulu yarhalu fi ahwana min hadha ila almadina mutun yakan tashi ga tambaya ga fa'idar da tafi wannan ma wato sauki mutun yakan hau raƙumi yayi bulaguro ya je Madina domin ya ji wannan fa'ida ya dawo babu ahalid dari yubayyatun fa yusabu alwildan wadh-dharari qawluhu bayatan ay laylan wa qawluhu lanubayyitanna ay laylan wa qawluhu bayyata ay laylan qala hadathana ali ibn abdillah qala hadathana sufyan huwa ibn uyainah al-hilali al-makki قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليث عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بالودان فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسميته يقول لا حما إلا لله ولرسوله وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الصعب هو ابن جثامة الليث في الذراري كان أمر يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب أنه قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم واتوانا بابيني واندك بياني جمد عبند يزود غمزان الله صلى الله عليه وسلم جمد ما أبو تاغريد أكي مستر موليكي fayusabu alwilidani wadh-dharari wato a kashe kankanin yara shin hakan ya dace ko bai halatta ba kamar misali gari wanda yake na arna ai musu darma walikinka a mamaye su a cikin dare a fatattake su a wannan mamaya da aka musu a kashe kankanin yara shin hakan na halatta ko bai halatta ba ai musu irin wannan idan aka ce at-tabiyit ana dai kiran shi wato shine dai dar mawalki an gane ko azuma mutum ba tare da shiri ba to shine anan malam yayi babi na musamman sannan sai ya zo mana da shawahid game da ita wannan kalma ta yubayyatu shine bayatan a cikin suratul a'raf da suratul yunus a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ke fada afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imu shine yace ay laylan bayatan ay laylan shin wai ma'abuta alkaryu sun yarda sun amince sun lamunta cewa azabar mu ta zo musu a cikin dare lokacin da suke bacci kenan ta mamaye su shine sai ya zo hando da fadar Allah subhanahu wa ta'ala دا dake cikin suratul naml lanubayyitannahu qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanqulanna li walihi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun lanubayyitannahu ay zamu masa darmawarki ma'ana mu maimaye shi a cikin dare mu gama da shi shine yace ay layla haka lafazin na uku sai yazo da lafazin bayyata wanda yana cikin wato suratul nisa an gane ko shine yake cewa bayyata qa'ifatun minhum ghayra allazi taqul shine yace ay layla shine kenan aka ce at-tabyit kenan mamayar mutum a cikin dare ba tare da shiri ba lokacin da yake bacci a zuwa a fatattake su to shin hakan ya halatta amma kafirai wanda a cikin mamayar akan kashi yara kankana shin hakan ya halatta ko bai halatta ba shine malam yayi babu to shine nan malam sai yazo da hadisin wato hadisin Abdullahi dan Abbas daga As-Sa'ab ibn Jassama al-Laythi Allah ya kara musu yadda yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya wuce da ni bil abawa wato ina jijin da ake kiran shi al-abawa wanda yana tsakanin Makka da Madina aw bi waddan ko kuma dawan da ake kiran shi waddan wannan kokonto ne na marwayci fasu'ila ana ahli ad-dari yubayyatuna min al-mushrikin aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da ma'abuta gari na kafirai na mushrikai da aka musu darmawalki fa yusabu min nisa'ihim wa zararihim aka kashe matansu da kankanan yara a wannan mamaya da aka musu menene matsayin haka qala si ce hum minhum manzon Allah yace su suna tare da su kenan a cikin hukunci an gane ko a wannan hali kenan hukuncin su daya inda a ce kasancewar kenan ba mamaya bace ba to da baya halatta a taba yara da kankan da mata amma kasancewar kenan anan tunda a wannan hali an kai musu dauki kenan duk hukuncin su daya duk wanda aka samu kenan kashewa za a yi saboda su ainihin yaran da mata ba su bane ake nihin kashewa a su waɗannan mushrika don haka in har ya kama babu halin da za a iya ware mata da kankanin yara to a irin wannan hali duka ya halatta don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa bai san ba wani daga cikin malamai da yayi karhanta wato shine yi ma kafirai dar mawliki a mamaye su a cikin dare dukkan gaba ɗaya na kashewa a kashi an gane ko kenan anan da manzon Allah ya bada amsar yace hum minhum kenan a wannan hali wato hukuncin su daya kenan babu laifi a irin wannan amma in dai ba a irin wannan hali ba to baya dacewa in har akwai wata hanya da za a bi domin a gama da su kafiran to baya halatta a yi irin wannan mamaya wanda ba za a iya ware mata da kankanin yara amma in dole sai ta wannan hali na a kai musu dauki a cikin dare a fatattake su to wannan kasancewar yara kankana da mata idan aka kashe a cikin wannan hali to ba yi laifi ba don haka shine anan malam yazo da wannan hadisi da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya game da ma'abuta gari na mushrikai da aka yi musu darmawalki aka kashe mata da kankanan yara menene hukuncin haka manzon Allah sai ya ce hum minhum a wannan hali kenan suna tare da su hukuncin diddiri saboda bayan da za a yi arabi sai ya ce wasamituhu yaqulu kuma naji manzon Allah yana faɗa in ji shi As-Sa'ab ibn Jassama lahi ma illa lillahi wa li rasulihi babu killaci jeji daji a hana wani ya saka dabba ya tayi kiwo sai Allah da manzansa hima shine ake kira dawon gwamna kenan dawon gwamna shine a killaci daji a zagaye shi a yi shinge idan damuna ta yi sai a hana kowa ya saka dabbar shi cikin wannan kiwaye ta yi kiwo a bar dajin ya dauciyawa wanda shi irin wannan daji da ake kiran shi dawon gwamna dabobi waɗanda suke na ƙasa na jama'a su ne ake sakawa su ringa kiwo a nan saboda a wancan lokaci akwai dabobi waɗanda suke na jama'a waɗanda suke na baitul mali wanda akan saka su a nan waɗanda kasancewar kan dawakai kan raƙuma da sauransu su ne matsayin ababen suhuri na ƙasa a wancan lokaci da sauransu kan dawakai waɗanda suke na yaƙi da sauransu to akan ware dawon gwamna a wannan dawa in ciyawa in damuna ta yi ciyawa ta yi kenan su ne ake sakawa a cikin wannan kewayen suna kiwo babu wani wanda zai kawo dabbar shi ya saka sai dai ka nemi can wani daji na daban inda ba a killace ba ka je can kai kiwonka to wannan akan yi shi ne saboda sauƙaƙa ma al'umma kuma dukiyar gaba ɗaya daman ta al'umma ce shi kanshi gwamna ba tashi bace to amma na wani ya zo ya killace daji ya maida shi cewa shimgen shi ne dabobin shi kadai za su yi kiwo a nan to wannan haramun ne zalunci kamar yadda sarakunan larabawa suke yi a jahiliya sai mutum ya zo ya killace daji ya hana kowa ya saka dabba ta yi kiwo kawai sai nashi kamar yadda daga cikin su akwai Kulay ibn Rabi'a shugaba ne daga cikin kabila ta Banu Taglib idan damuna ta yi yakan saka kuikuyo a cikin daji idan ya yi kuka kudu da arewa gabas da yamma iya inda aka ji kukan shi gaba ɗaya wannan shingen shi ne ba wanda zai saka dabba ta yi kiwo sai nashi sai raƙuman shi to musulunci da ya zo sai ya haramta wannan ba wanda zai yi wannan shinge ya yi dawon gwamna sai Allah da manzansa an gane ko kenan me ake nufi duk wanda yake shugabantar al'umma to zai iya killace daji amma shi ma fa ba nashi bane ba dabobin shi ba kawai dashi shi ma sai dai ya nemi wani makiyayi su je can inda dabbar inda kowa yake kai dabobin shi su kiwo shi ma ya kai nashi amma wannan shinge da aka yi kawai sai dabobi waɗanda suke na ƙasa dukiyar jama'a shi ne ya ce lahi ma illa lillahi wa lirasuli babu yin dawon gwamna sai ga Allah da manzansa su kadai ne kenan za a iya killacewa sannan ma da ya zo da hadisi na biyu a baban shi ne dai hadisin wato Asabi ibn Jassama wato Amr yake fada yake wato yake fada shi al-Imam Zuhri yake cewa ko kuma Amr yake cewa al-Imam Zuhri wato ya ba mu labarin wannan hadisi kamar yadda ya rawaito daga Ubaydillah shi kuma daga Abdullah dan Abbas wato yake cewa mun ji al-Imam Zuhri yana fada akhbarani Ubaydillah an ibn Abbas an Sa'd qala sai ya ce hum minhum an gane ko hum minhum kamar yadda yake cikin waccan riwaya sai ya ce walam yaqul kama qala Amr bai fada ba a riwayar kamar yadda shi Amr ya fada yake cewa hum min abaihim kenan hum minhum kenan hukuncin su dai daya a wannan hali wato da mushrikai me yasa saboda in aka ce hum min abaihim kamar kenan an riga an yanke hukunci cewa gaba ɗaya makomar su wutace shi kuma kamar yadda nasi ya zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ƴaƴan mushrikai manzon Allah sai ya bada amsar cewa Allah shine masani game da wato abinda za su aikata in sun girma kenan Allah shi ya san menene hukuncin da zai yanke game da su a ranar kiyama amma su ƴaƴan musulmi wannan daman asali wato suna tare da uwayensu kenan duk dan da ya mutu kafin ya balaga ƴaƴan musulmi to yana hukuncin mahaifinsa makomarsa aljannaci wannan tabbas babu wani kokonto kenan nan dai adwaye chai hum minhum kenan su wato suna tare da su kenan a wannan hali kenan a cikin wannan hukunci kenan yadda ya halatta a kashe mushrikin kenan su ma za a iya kashe su saboda bayan da za a yi awari a irin wannan lokaci to dan haka anan malamai suke ganin cewa kamar yadda su Sa'al Imam Malik da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa su waɗannan kamar kashe yara da ƙanƙanan mata da mata cewa baya halatta kenan a yaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ga wata gawa ta mace a lokacin da manzon Allah ya ci Makka da yaki aka zo da gawa ta mace an kashe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya baci manzon Allah yayi hani yace daga yau yace kar a kashe mace kuma haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Hunain da Khalid ibn al-Walid ya fita da tawagarsa manzon Allah ya tura wani cewa yayi matsayi ya bu bayan sa yace masa la taqtul yake cewa dariya wala asiba kar ku kashe yara kankana kuma kar ku kashe wato shine bara ma'ana wanda aka dauke shi goyi goyi wanda kawai dan aiki ne shi manzo Allah yace kar a kashe shi to dan haka mata ma ba a kashe su kamar yadda a wani hadisi manzo Allah ya ga gawar mace manzo Allah sai yake cewa ma kanat hazihi li tuqati wannan ai ba yaki ba take me yasa za a kashe ta dan haka malamai suka ce matukar mace bata dau makami tana yaki to baya halatta a kashe ta dan haka dukkan waɗannan ware su ake yara kankana da mata da marasa lafiya da dattawa da waɗanda suka koma gefe suna ibadar su ba ruwan su da lamarin yaki to dukkan su wannan baya halatta a taba su a fagen daga dan haka malamai suka tafi akan cewa shi wannan hadisi na Ashabi Ibn Jassama wato hadisi ne mansukh kenan wannan hani da manzon Allah yayi domin shi hanin ya zo ne a fathu Makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daga nan ne ya fita yakin Hunain kamar yadda a cikin wata riwaya a yakin Hunain manzon Allah yayi hani dan haka wannan shine ya zo daga baya manzon Allah yayi hani game da kashe mata da kankanin yara haka duk wani shugaba da manzon Allah zai shugabar da shi a kan rundunar yaki sai ya masa wasiyar cewa wala taqtulu walida kar ku kashe yara kankana ba a kashe mace ba a kashe yaro karami ba a kashe dattijo ba a kashe marar lafiya ba a kashe wanda ya kebance yana ibada ba ruwan shi da lamarin yaki dukkan su ba a tabas to amma in har ya kama sai an yi irin wannan mamaya bayan da za a yi a gama da su to ba laifi ana yi an gane ko saboda su matan da yara kankana ba su bane ba aka nufa da kashewar a wanda aka nufa da kashewar daban suke kenan su yaki ne ya ritsa da su kenan in har babu wata dama sai wannan to ba laifi ana iya yi kamar yadda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka tafi akan haka kenan ko yau ana iya yi amma sai in ya bada dama na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك